阿哥，没位啊。
wannan jama'un ina ga wadanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan jama'un shine yabi atiku yabi wazirin adama duk inda ya taka kafar sa a cikin kotu har aka yi hukunci har zuwa kotun koli wadannan mutanen da ke zage shi suna ina ta yaya za a yi mutum ku yaki da shi ya yake ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi da za ku zauna da shi kuma again yana nuna muku hanyar da za ku yi nasara weekend nan kowa san abin da yake APC ma bata yaki PDP yanda wuce yaki PDP duk abun da yayi a zaben 2023 kun ji lati akwai ire-iren wuce mu da yawa cikin jam'iyyar PDP wadanda suka taka muhimmiyar rawa wajen fadar PDP a jihohin su a takar gwamna ko a takar sanatoci ko a takar shugaban kasa
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke idan Allah ya kai mu rana wato muna so mu taba muhawara game da gagarumin taron makaranta alqur'ani nan da aka ce za a yi a Abuja amma yau zamu tsaya kan rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ce wacce a yanzu akwai alamun cewa gungun mutanen da ke goyon bayan ministan Abuja Nyosu Wike suna neman su samu baraka a cikin su bayan da gungun gwamnonin PDP baki ɗayan su ciki har da gwamnan jihar Oyo Ishayi Makinde da kuma na Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi suka dauki ragamar jan wannan jam'iyya din ta PDP a wajen taron da suka yi ranar Juma'a da ta wuce a Asaba ta jihar Dattani wannan gwamnoni din suka fito bayyana jama'a suka bayyana cikakken goyon bayan su ga ambasada Iliya da Magun da kuma Sunday Ude Okoye a matsayin shugaba da kuma babban sakataren jam'iyya din na kasa baki daya a wajen zaman farko da suke na taron su na wata-wata kenan
sunana ambasada Umar Iliya da Magun
to mu jam'iyyar PDP an san mu da ka'idodi da kuma sanin ya kamata a duk wani ihu da ake yi mun sani mutane ne daga gefe wanda suke so su kawo mana ruda ne saboda ai riko nake yi kuma sakan sansu ne ya kawo ni nake yin riko a duk lokacin da aka ce yau wannan abu ya koma inda ya kamata ya koma ni ban da haka kuma mun riga mun ce mun ja layi babu wani yanzu wadafe-wadafe kuma kowa dan jam'iyya ne amma kuma nan gaba ba za mu yarda da sakaci a wajen al'amari na jam'iyyar.
To shi ne kende din da kuma sauran gwamnoni din wanda a da suke tare da shi wuke yanzu ga alama sun fara ganye jikinsu suna neman su kulla zumunci da dangantaka da su sauran gwamnoni da ke adawa da wuke din wanda wannan ana jin zai rage tasirin shi wuke na kokarin da yake na kwace jam'iyyar PDP daga hannun wanda take hannunsa a yanzu din to sai ya kenan bari mu jira in wasu MPD kan kafin mu shiga muhawarar mu yau
sunana Haruna Aliyu ni ne mawallafin jam'iyyar PDP na farko da aka amfani da wajen sa musamman a arewa wajen tallata jam'iyyar PDP wannan takaddamar mun hango ta mun san za a so gurin ba zai yiwu a ce jemage ya shugabanci dabbobi ko kuma shugabanci tsuntsaye ba shi wiki mata maza ne ba mu san matsayin sa ba dan PDP ne ko dan APC ne ba saboda mu saba samun irin wannan ba a tarihin demokradiyyar Najeriya
to haka ne to yanzu ga ci gaban muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikaye shi da mana tsakanin Yusuf Dingadi da kuma Yusuf Musa Ado kan makomar wannan jam'iyya ta PDP
ni abin da nake so mu fahimta shine mu zauna muna yi ma juna takin dugadugai muna cin zarafin juna a jam'iyyar PDP ba shi ne zai ci tsabin mu Najeriya ba domin yanzu jam'iyyar PDP za ta ce ita kawai ce a yanayin da za ta iya in an samu haɗin kai amma mutum ba a samu ba yadda waɗannan jam'iyyun na Najeriya sauran suke wargaje haka za a ci gaba sannan maganar cewar ɓangaren jamagun ko ɓangaren yayari a PDP ba ɓangare jam'iyya ɗaya ce kuma wannan zargin shi ne gwamnan jihar Bauchi kamar yadda faɗa ya ce a daina wani zargi a daina dakatar su da wani kowa ya koma bisa matsayinsa su waɗanda aka ce an dakatar suwa su koma a matsayinsu shi national treasurer Amiyari ya koma matsayin shi national treasurer da magun ya ci gaba da zama a matsayin shugaban riko na wucin gadi har lokacin da an ka kawo fa'ida an ka kawo matsala
kina ka sauraro ana ci gaba da sauraron shi wannan shiri na tsaka mai wayar sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tare da malamai babban jami'in labaru na ofishin shugaban jami'ar PDP Alhaji Yusuf Dingadi da kuma ɗaya daga daraktocin kamfen na jami'ar na zaben shugaban kasa Yusuf Musa Ardo Yusuf Musa Ardo bari mu shiga ma bari mu ma koma cikin ma maganganun ma sosai waɗanda ake labari cewa jami'ar PDP ta rabu ne tsakanin magoya bayan dan takarar jami'ar na shugaban kasa Atiku Abubakar wazirin Adamawa da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Nelson Wuke inda ake zargin bangare ɗaya na jami'ar wato bangare ɗaya na mara bayani na tallata asiran jami'ar PDP ga yan jami'ar APC wato mutanen Nelson Wuke har yau aka kasa dakatar da Wuke duk da ya yaki jami'ar a zaben 2023 mai dakaci kan wannan
wannan babban abun bakin ciki ne kuma wannan gazawa ne a shugabanci wannan kuma babban matsala ne wanda ta lalata nasarori da ci gaba har tana sa mutane masoya PDP na Allah wanda suna son su PDP a zuciyarsu sun fara zama suna zama kamar wato gwiwa suna sanye domin ga waɗanda suke haƙƙin shugabanci na hannun su zama maciya amana ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi dai za ku zauna da shi kuma again yana nuna muku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa san abin da yi na shi ya wuce maganar antipati in ana maganar antipati antipati ma wasa ne wannan shi APC ma bata yaƙi PDP yanda wuce yaƙi PDP daga ƙarshe aka wayi gari yau wuce gashi nan a cikin gwamnatin APC kowa ya tabbatar da cewa duk abin da yayi a zaben 2023 kun gila ce ya je yayi abin da yayi yayi ma APC aiki ya APC ta samu mulki ya lalata PDP ya lalata ƙuri'an PDP kuma duka wannan sakaci ne na shugabanci yau an wayi gari wannan sakacin maimakin an fadi zabe koko an karbi zabe hannunmu a zo a zauna a ce to shikenan su waye a nada disciplinary committee a duba su waye suka haddasa wannan matsalan a ladabtar da su wanda ya kamata a kore su a kore su wanda ya kamata a kai su kara a kai su kara don sun ci amanan party sun ci amanan da aka ba su don haka ba a yi haka ba sai aka bari weekend nan ya je ya karbi mulki mukami a jam'iyyar APC minister ne na wannan gwamnati mai ci wai har PDP za ta kira shi zama a zo a yi taro yana cikin manyan jam'iyya yana da fada aji har yana da karfin da ra'ayinsa za ta danne ra'ayin duk wanda ke jam'iyyar wani zama da aka yi a baya wanda aka ba ma dama guye ci gaba da shugabanci ra'ayin wiki aka bi a wannan gaba ɗayan WC da aka yi wannan ba abun bakin ciki bane wannan gazawa ne ba haka muka san PDP da muka sani ba don haka wannan ina gaya ma duk wani babba da yake da yake a PDP in dai da gaske muke yi a matsayin jam'iyya ana so a karbi mulki a hannun APC koyaushe ma ake so a karba to lalle ne sai mun canja daga wannan tsari wanda yayi kirki wanda ya abun kirki a yaba masa wanda ya kuskure koko ya ci amanan party a kalli tsaban idonsa a gaya masa ya ci amana kuma a nada committee na daftarwa a ladaftar da shi wanda ya kama a kai shi kotu kamar wuce ka baka yi jami'an PDP ta kai shi kotu domin ya ci amanan jami'a
Yusuf Dingadi to kaji me yasa shi ofishin shugaban makaddashin shugaban jami'ar PDP shi Umar Iliya Damagu bai dakatar da wuce ba wanda har ya haddasa zargin cewa ai ma shugabannin jami'ar ɗan amshin shatan wuce ne duk abin da jami'ar ma ta yi yana hannun jami'ar APC
to da farko ya kamata mu fahimci cewa a zaben da aka yi na tsakanin wuce da Atiku na share fa yana zaben dan takarar shugaban kasa kowa ya san cewa mai girma waziri ya samu kura 371 wuce ya samu kura 237 aka zauna aka yi hukunci akan inda za a fuskanci harkar da jam'iyya za ta yi kan kafe tun wannan tashin farin aka fara samun saɓani wanda shi ne ya ƙara wargaza duk kyakkyawan dangantaka ta tafiya ta kamfe na jam'iyyar PDP bayan kammala zaɓe jam'iyyar PDP Allah ya iko ne ba ta kafa gwamnati ba maimakon a dawo a sake ainihin waɗannan mutanen da a yau ke tare da jijiyoyin wuya bakunan suna kowa suka yi watsi da jam'iyya suka fita batun harkokin jam'iyya ba zan faɗi suna ba faɗi suna da ni ne
ai akwai da ni ba saboda dalili shi karan kanka mu ba mu yadda cewar ma
shi ma bai san wani abu a cikin domin ai in gaskiya ne amma dai kun yi amma kai ne ka na ma'aikatan jam'iyya yau in babu jam'iyya ai bai da aiki
a in jiya
ko ma su
da aiki
a to in babu jam'iyya amma PDP
su
saboda ne ka san ka ne shi ya sani cewa wannan bangaren wike shugabancin jam'iyya ne shi amma sabo da ma kun jira su ne waɗanda suke ƙarfafa kuma lallai wanda suke dillancin tasiri ba APC
in za mu
ba shi ne gaskiya ba za ka fara agalaji ga wazirin Adama mai girma a cikin Abubakar saboda shi ne jagoran jam'iyya bayan faduwa zabe kuma shi ne dan takar jam'iyya maimakon ya bar jam'iyya ya kyale ta har ta kai wata 6 jam'iyyar Bidi ba ta iya biyan albashi jam'iyyar Bidi ba ta iya kula da ikanta jam'iyyar Bidi ba ta iya aiwatar da ayyukanta ya bar jam'iyya a lokacin da aka fadi zabe kamata ya kira kowa a dawo a zauna a san matsalar da ake ciki kuma ina gaya maka wannan damagun da ake zagi wannan damagun da ake cewa ina zo waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan damagun shine yabi Atiku yabi wazirin Adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukunci har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zagin shi suna ina sannan ina son ka sani wani abu malam Nasiru da ake kaucewa akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar Zidibi a jihohi a kuma nan Abuja waɗanda suka taka muhimmin rawa wajen faɗuwar Zidibi a jihohinsu a takar gwamna ko a takar sanatoci ko a takar shugaban ƙasa.
Kwa gaishe kuma da mai tubarin tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wace wanda kamar yadda muka ce muku in Allah ya da komai ya tafi daidai muna so mu kawo muku muhawara ne game da babban taron makaranta ko mahaddata Qur'ani da aka ce za a yi su 60,000 a birnin Abuja a cikin wannan wata na February din nan da muke ciki me wannan taron yake nufi wa yake daukar nauyin shi ko me yake son me manufarsa ko me yake son a cimma game da shi wannan yana cikin abubuwan da zamu duba yanzu dai a nan zamu kumbon kwana a shirin yau wanda kuma a madadin su baki namu Yusuf Dangyade da Yusuf Musa Hado tare da shi wanda ya jagoranci muhawara din Nasiru Adamu Hikaya ni Ali Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington. Ku huta lafiya.